da ke kula da wasan kwallon kafa ta Nahiyar Turai UEFA ta amince da cewa za ta yi amfani da fasahar da yake taimakawa wa alƙalin wasa a yayin da ake fafata wasan kwallon kafa. Mataimakin alƙalin wasan wanda ake kiransa a turance video assistant referee ta ce za ta yi amfani da shi a gasar zakarun Nahiyar Turai wato UEFA Champions League na shekara 2019 zuwa 2020 da kuma gasar cin kofi da ake shiryawa a ƙasashen Nahiyar Turai wadda za a yi shi shi ma a shekara ta 2020. Bayan haka hukumar ta ce a kakar wasa ta 2020 zuwa 2021 za su yi amfani da fasahar mataimakin alƙalin wasan. Haka kuma a gasar Europe na ƙasa da wannan gasa ta UEFA sai kuma ta ce za ta yi amfani da shi a gasar cin kofi na Super Cup duka a yankin ta Nahiyar Turai. Matakin da hukumar ta UEFA ta amince da shi za ta yi amfani da wannan fasaha ya biyo bayan wasan da aka yi na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wacce aka kammala a ƙasar Rasha shekara ta 2018 inda ta ga cewa wannan mataimakin alƙalin wasa na bidiyo din ya taimakawa alƙalai wajen abubuwan da suka shiga musu sarƙaƙiya. Sai dai a ɓangare guda kuwa wasu suna ganin cewa cancantan yinsa ba a yanzu ba saboda akwai matsaloli da yake tattare da shi. Duk da irin wannan matsaloli da yake tattare da shi a waɗansu masu horas da 'yan wasan suna ganin cewa yin amfani da mataimakin alƙalin wasa na bidiyo assistant referee din shine zai taimaka wajen kawo waɗansu matsaloli wanda suke faruwa ba tare da shi alƙalin wasa ya gani ko kuma alƙalin wasa na gefen sa mai taimaka masa ya gani ba. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.